takataka takalambia boga zona zona lambia mbapando do peneta mia mbarazan na mutinan gashaka mbaya kawa sama za sun gudu are zeya mbarazan mbarazo kai mukai wa yankiya abdul karim big boy na ga kasan duniya kai kya
ta gaske sai kaji akwai burki Abdul Karim na lo